أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بارك منا غوديا غ الله سبحانه وتعالى وندا يا قدر صدومو اولنا موري من البركة مركز أهل السنة والجماعة ونديكي مسلاچن كركدا garin da magaram kuma jamhuriyar Niger, majalisi wanda yake shahararre na Sheikh Dr. Ilyas bin Abdullah hafizahullah ta'ala. Da farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine da yassarewar shi da kuma sauƙaƙewar shi ya kaddara haɗuwar mu a wannan wurin domin fara kulla wani majalisi daga cikin majalisussuka waɗanda ake gudanarwa a wannan masallaci, wato don al'umma ta fa'idantu. Dama wannan kuma shi ne unwanin wannan majalisi. Naka muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da muka ga farkon wannan majalisi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana shi tun daga farkon shi har ya zuwa ƙarshe. Yanda muka ga farkon shi wannan littafin ka wanda za mu fara, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wata rana gashi mun sauke shi, muna cikin ƙoshin lafiya da imani da kuma wadata. Allahumma iftah bi khair wa ikhtim bi khair waj'al aqibata umurina ila alkhair. Bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, sa'annan ina miƙa safifiyar godiya da kuma jinjina da addu'a ta alkhairi ga ɗan uwa waɗanda lajina ko kuma komiti waɗanda suke kula da wannan da'awa, da kuma yassare mata dukkan hanyoyin yaɗata ta ɓangaren wato wasu su ba da lokaci, waɗansu su ba da kuɗaɗensu, waɗansu su ba da gudunmuwarsu, waɗansu tunaninsu. To muna addu'a a gare su na alkhairi, Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. Kuma wannan misali ne na cewa al'umma musulmi tana buƙatar tsari. Duk abin da dai kuma ba mu iyawa idan muka haɗu to za mu iya yin shi, har ma a riƙa ganin cewa wane ne ma ya yi shi a cikin mu. In ka kalli dai kuma ba mu iyawa, amma a haɗuwar mu sai da muna abubuwa da suke wato masu ƙayatarwa ne, masu yarda da Allah subhanahu wa ta'ala. Na haka dai muna godiya ga kowa waɗanda suke wato ƙoƙarin yaɗa wannan alkhairi a wannan majalisi. Kowa Allah ta'ala ya saka mishi alkhairi, Allah ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa, kuma Allah ya ƙara mishi ikhlasi. Sa'annan sai godiya ta musamman zuwa ga Madugu wanda yake jagoran tahiya, shi ne shugaban wannan majalisi, malaminmu al-murabbi Sheikh Ilyas bin Abdullah hafizahullah ta'ala. Allah ta'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwar shi. Duk wanda ya samu malam ba ci alawi ba, Allah sanya albarka. Sai dai mu ci Allah ka. Domin me ma'ana albarka? Shi ne samun alkhairi da kuma haɓaɓɓakar shi. to wannan alkhairin da izinin Allah ya samu fatan mu da Allah subhanahu wataala ya kara shi ya kara mishi albarka a cikin rayuwar shi a cikin zuriyar shi a cikin dukkan al'amuran shi da ya saka ba domin wato shi misali ne majibi ne gaskiya ga dukkan waɗansu ɗaliban ilimi a bangarori da dama abin da ya shafi ikhlasi azahiri wa nanzuki ala llahi ahadan abin da ya shafi tawadu abin da ya shafi alwara'u in dai ɗalibi ya koyi da shi to zai zauna da duniya lafiya kuma komai shi zai tafi daidai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ƙarfin gwiwar koyi da shi wato kun ga cewa wato dukkan ɗalibi musamman a garin nan Azuro za ka ga cewa dukkan reshina da waɗansu jamhohi ma za ka ga cewa dukkan ɗaliban shi ne suke ta wato gudanar da waɗannan alkhairai na faɗakar da al'umma da kuma ɗora su akan sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ya mana taufiki ga baki daya bayan waɗannan gabatarwa kamar dai yadda aka sanar cewa insha Allah a wannan majalisi namu za mu gabatar da karatu a cikin littafin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya Ash-Shama'ilul Muhammadiyya haka sunan littafin yake za ka ce Ash-Shama'ilul Muhammadiyya ko kuma ka ce Shama'ilul Nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin kuskure da muke cewa Shama'ilul Muhammadiyya sai ka sa alif wa lam Ash-Shama'ilul Muhammadiyya domin sifa ne da mausuf shi wannan Ash-Shama'il din khabar ne na mubtada mahzuf sai ya kasance hazihi Ash-Shama'ilul Muhammadiyya amma da ka ce Shama'ilul Muhammadiyya to kuskure sai dai ko kuma ka ce Shama'ilun Nabiyyi sai zama mudaf da mudaf ne na ta fahimta dan haka sunan littafin Ash-Shama'ilul Muhammadiyya to ita wannan kalma ta Ash-Shama'il jam'i ne na kalman shamila ya shama'il jam'i ne na kalman shamila idan aka ce kuma shamila a harshen larabci ana nufin al-dab'u wal-khislatu wal-khuluq was-sijiyya ma'anan kalma ita shamila wanda jam'in ta shine shama'il wato ita shamila ana nufin tabi'a da kuma sifofi da halaye da yanayi yanayin mutum shi ma'anar kalmar shama'i a harshen larabci kenan amma idan muka zo a yare na shari'a idan aka ce shama'il to abinda ake nihi majmu'u ma nukila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min awsafi dukkan abinda aka rawaito aka nakalto mana daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sifofi nashi to wannan sunan ake kira shama'il su wannan sifofin kuma sun kasu kashi ne imma ya kasance as-sifatul khalqiyya ko as-sifatul khuliqiyya kenan bi fathi al-kha ko bi dhammi al-kha idan aka ce as-sifatul khalqiyya kenan sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam yanda Allah ta'ala ya halice shi misali fuskar shi tsawon shi gashin shi launin shi tambarin annabta da sauransu da ire-iren su da abin da ya shahe shi shi annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ana kiran shi as-sifa al-khalqiyya kenan sifar da Allah ta'ala ya halice shi to kuma akwai as-sifatul khulqiyya ma'ana sifofi na ɗabi'ar mutum kamar karanci kamar juriya kamar tawadu'u kamar ash-shaja'a muna kiran shi jarumta kenan da gaskiya da amana da kaza da kaza da kaza da sauransu to waɗannan su ne sifofi na ɗabi'a kenan kalmar ash-shama'il tana ba da ma'anar sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya halice shi da kuma sifofin shi ɗabi'un shi wanda Allah ta'ala ya ɗabi'antar da shi akai kyawawa to wannan shi ne ma'anar kalmar ash-shama'il idan aka ce kuma al-muhammadiyya to wannan nisba ce ila ismi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ma'ana jinginawa ne aka yi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tunda ya kai akwai yamu da karshen shi ko muhammadiyya to wannan ya'un ce ta nisba kamar misalin da zaka ce al-arabiyya in kana so ka jingina zuwa ga larabci sai ka ce al-lughatul arabiyya kaga ce harshen larabci ko al-lughatul hausawiyya ina ta fahimta ko fulaniya ko al-lughatul kanuriyya to ash-shama'ilul muhammadiyya kenan ana nihin sifofin manzo sallallahu alaihi wasallama ne yanda Allah ta'ala ya halice shi da yanda Allah ta'ala ya dabi'antar da shi wanda aka jingina su zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama wannan shine ma'anar kalmar ash-shama'ilul muhammadiyya sunan littafin kenan abinda littafin ya kumsa kuma zai yi bayani akai abu na gaba bambanci tsakankanin ash-shama'il da kuma as-sira kai muna jana ce sira ko sirar annabi sallallahu alaihi wasallama as-siratul nabawiyya ta kuma wannan ash-shama'ilul muhammadiyya to me bambanci tsakankanin waɗannan wannan abun sirar da bambanci kuma yana da kyau kowane dalibin ilimi ya san su da kuma dukkan musulmi ma wato idan aka ce as-siratul nabawiyya ita tahtammu bil ahdafi waz-zaman ita sira mana tana kula ne ko tana himmantuwa ne game da abin da ya shafi lo mana ababe da suka afku da kuma zamanin afkuwansu sira wannan abubuwan take karanta kamar haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallama kaga haihuwar shi hadas ne kuma akwai zamanin da aka aihe shi ko to haka nan aiko da shi albi'sa aiko da shi kaga wannan abin da ya afku gashi nan da ya tsigari kira an yi kaza an yi kaza wannan duk muna samu shi a mini a cikin sira ba ba shama'il ba haka ne irin su al-hijra da lokacin da ya hijira ga yanda ya hijira ga yadda hijirar ta gudana da kaza da kaza da sauransu haka nan al-ghazwat ya ga yadda kin da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga Badar a zo Uhud a zo al-Ahzab ghazwat bani Mustalik da sauransu dai gabaki daya duk ya kokunan da yayi kaga wannan ai wasu abubuwan da suka afku kuma a wani zamani haka nan da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ne hadasi ne babba wani abu ne wanda ya afku babba kuma ga lokacin da ya afku to waɗannan tun daga haihuwar shi har da'awa sirriya jariya waye waye har zuwa rasuwar shi wannan shi ake kira sira wannan shi zaka ce asiratun nabawiyya ina ta fahimta amma ita ash-shama'il tana himmatuwa ne da al-zat wal wasf ita tana karantar ne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan shi zatin shi da kuma sifar shi misali a ce zatin shi yaya misali fuskar shi take gemun shi gashin shi kunnuwan shi a bakin shi idanuwan shi babu abin da sahabbai suka bari game da shi manzon sallallahu alaihi wasallam to shama'il yana magana ne akan waɗannan abubuwa wanda kuma su ne zamu gani a cikin littafin mai albarka haka nan da kuma wato irin abubuwan da yake kamar misalin a cin abincin shi dariyar shi tahiyyar shi dira daga cikin ash-shama'il an gane kiran shi shama'il sifar shi da kuma abubuwan da yake aikatawa kunciyar shi barcin shi komai da komai wannan yana bangaren ash-shama'il nan da haka ita sira labaran shi ita kuma shama'il din labarin kanshi ne shi da ko su malami suke cewa ash-shama'il madkhal ne li dirasati sira kaman karantar shama'il kowa ne wanda zai saka je ka karanti tarihi ina ta fahimta idan za ka karanci tarihin wani to ka san shi wannan din ka hinka shekarar ta ne shi tarihin shi an gane to yanzu shama'il tana baka ka san manzo sallallahu alaihi wasallama in so kuma sanin sirar shi a sai biyu baya wannan shine abin da ya shafi wato sunan shi wannan littafi wanda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karantar da shi a wannan lokaci abu na gaba sai mawallifin littafi tunda mun san littafin ya kamata mu san shi mawallifin littafin wane ne mawallifin littafin shine al-Imam Tirmidhi nasaba shi shine Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saura bin Musa bin Dahak As-Sulami At-Tirmidhi wato wannan shine nasabar shi ko kuma kadan daga cikin danganin shi Imam At-Tirmidhi kenan an ce mishi As-Sulami zuwa ga kenan kabilar da yake At-Tirmidhi kuma an jingina shi ne zuwa ga wani gari At-Tirmidhi ko mu ce Tirmiz wata wani gari ne wanda cikin yankin Khurasan a wancan lokacin a yanzu yana cikin kasar Uzbekistan wani kasashen na Rasha na to nan ne garin da shi wannan bawan Allah wato ya rayu shi kuma wannan kalma ta wannan ana mata adopt kamar da wannan wurin suke fadawa tana da salasatu auzu ko kace a Tirmizi wannan kuma shine ashhar a Tirmizi ko kuma kace tur mizi ko tar mizi ko wani ka fadi yayi daidai a lugance amma wanda yake shahara wanda ake fada shine a Tirmizi bi kasrin ta da kuma kasrin mim ina ta fahimta dan kare wannan shine garin sanan shi wannan bawan Allah sai haifuwar shi da kuma rasuwar shi Imam Tirmizi an haife shi a cikin wani kauye wanda ake kiran wannan kauyen bu a shekara ta 209 hijriya shekara ta 209 aka haife shi sanan bayan wannan sai bulaguro ko kuma ya kaura ya tafi zuwa garin wannan da ake jingina shi zuwa gare shi ne Tirmiz ko Tirmiz ko Tirmiz kenan ya kaura zuwa ga wannan garin har ya rasu a shekara ta 279 kenan kamar yadda malamin suke faɗa wato ya shekara 70 shekara shi 70 a duniya rahimahullahu ta'ala sai daga cikin malaman shi shi Imam Tirmizi kuma da almajirai shi domin malami ne wanda yake shahararren malami yayi yawo wajen neman ilimi kamar yadda wannan shine kuma al'adar magabata musamman malaman hadisi malami idan ya tashi yakan yi kokari ne ya karanci ko yayi karatu a kalkashin malaman da suke garin shi in gidansu gidan ilimi ne da gidansu zai fara sai ya kare da gidansu sanan ya tsallaka zuwa ga waɗansu malaman da suke garin su in ya kare su sanan yayi kaura yaje nan ya tattara ilimi dan haka Imam Tirmizi yayi wannan bulaguro kuma ya saurari ilimi daga cikin malamai da dama tun daga nan Khurasan da Iraq da kuma Hijaz da sauransu dan haka dai wannan yanki na ilimi a wancan zamanin babu inda bai je ba ya koyi ilimi ya kunkuri ilimi yana da malamai da dama kowane za mu taƙaita mu hudu malamai shi uku da ɗaliban shi uku kuma sai mu tsallaka zuwa ga abin da yake gaba daga cikin malaman shi akwai Qutaiba bin Sa'id wannan kuma za mu gani shi daga mishi da cikin littafin za mu ga cewa shi yana rawaitowa daga gare shi sai ya ce haddathani Qutaiba ko an Qutaiba ko abin da kama da haka akwai kuma Ishaq bin Rahawai akwai Mahmud bin Ghailan al-Marwazi wannan duka suna daga cikin malaman shi daga cikin malaman shi shahararru wanda ya tasiri da su akwai Imam Bukhari shi Imam Tirmidhi dalibi ne na Imam Bukhari kuma aboki ne na karatu kamar yadda suke cewa akhadha ilma al-hadith anhu wato shi Imam Tirmidhi yayi karatun ilimin hadisi a wajen Imam Bukhari wa tafaqqa fihi a wajen Imam Bukhari yayi karanci fiqhun ilimin hadisi wa marina bayna yadayhi a hannun Imam Bukhari yanna game da abin da shi ne wa sa'alahu wastafada minhu shi Imam Tirmizi ma'ana yayi tambayoyi ga Imam Bukhari na ilimi na kuma neman fa'ida masu yawa kuma ya fa'idantu wa nazarahu har ma sun yi munazara ai tattaunawa na ilimi tsakankanin dalibi da malami a tattauna waɗansu matsaloli wanda shi malami yana ga kaza shi dalibi yana ga kaza fawafaka huwa khalafa a waɗansu matsalolin Imam Tirmizi yayi muwafaka da malami shi Imam Bukhari a wani lokacin kuma sun saba ka adati haulai ulama fi ittiba'il haqqi haythu kana kuma da wannan shine al'adar su waɗannan malaman wajen bin gaskiya da inda gaskiya take ina ta fahimta mana ba sa bin wani ido riye suna abin da suka fahimta kalkashin dalilan da suke kafa hujjar su akan wannan maza ba da sarki naka ba wani aibi bane a samu cewa kankanin malami da dalibi an yi me an yi sabani akan wata mas'ala khilafiya kenan bayan Imam al-Bukhari sannan sai dalibin shi ma suna da yawa domin labarin shi ya yadu a wancan lokaci a wannan yankin sai dalibi suke tahi mishi tururu da yawan gaske daga cikin wafi amana bayyana daga cikin su akwai Abubakar Ahmad bin Isma'il bin Amir As-Sarmaqandi akwai Abu Hamid Ahmad bin Abdullah bin Dawud Al-Marwazi akwai Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi shine rawi Jami' shi wannan dalibin da sai shine wanda ya rawaito Jami' Tirmidhi wanda wannan littafin yana da littafi wanda yake shahara da shi ko a ce Jami' Tirmidhi ko a ce Sunan Tirmidhi na tambayinka littafi ne umda yana daga cikin kutubus sitta manya-manya littattafai wanda ake kafa hujja da su wajen kafa hujja da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka sai sanawul ulama alaihi shi Imam Tirmidhi mun wallafa wannan littafin yabo da kuma jinjina da malamai suka yi da kuma bayyana irin baiwa da yake tare da shi shi wannan bawan Allah Imam Tirmidhi akwai Al-Hafiz Abu Fadl Al-Maqdisi yake cewa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi Al-Hafiz Ad-Dari yana so ga maka cewa shi malam Imam Tirmidhi wanda yake Hafiz shi Hafiz kamar wani matsayi ne a cikin ilimin hadisi domin akwai muhaddis akwai Hafiz akwai hujja akwai suna nan da musu to amma idan aka ce wani hafiz ne a ilimin hadisi sai malamin da ya haddace hadisi dubu kuma dari ya haddace hadisi dubu dari kuma bai haddace matanin ba kawai ya haddace hadisin da kuma isnadin shi bayan ya haddace hadisin da isnadi kuma ya san al'ilal illolin da suke cikin isnadai da matanoni kuma iya ganiya wani ne hadisi wanda za a karbe shi wani ne hadisi wanda za a yi ba za a karbe shi to da kaji an ce wannan hafiz ne to ya kai irin wannan mataki na ilimi na tambayinta kaga ai wannan malam yanzu dalibi za ka samu hadisi goma da wahala za a samu mutum din kawai goma a jere yana da wahala bare a ce kuma da isnadan su sanan kuma a ce an san rijali an san illolin an san kaza an san kaza a wannan lokaci da ga cewa ni malami ne ko malami ne ina tambayinta na ka yana dauke da wannan matsayi na al-hafiz kuma dalil mana dalil makahu amma wannan makantakan ta same shi ne a karshen rayuwar shi shi Imam Tirmidhi wadansu ma sun ce wallahi a'lam cewa wato lokacin da malamin shi Imam al-Bukhari ya rasu to wani abin ya girgiza shi wani ya sa ya yi ta kuka har ya samu idan nashi kawai sabbin wallahi a'lam da haka dai shi wannan Abul Fadl al-Maqdisi yake cewa ahadul a'imma alladhina yuqtada bihi fi ilmi al-hadith shi Imam Tirmidhi yana daga cikin jagorori manya-manya waɗanda ake koyi da su wajen karantar ilimin hadisi sai yake cewa sannafa kitabal jami har ya wallafa wannan littafin nashi sunan Tirmidhi wat tawarikh wal ilal akwai ilal Tirmidhi ko wato littafi ne wallafa wanda yake bayani akan illoli da kuma bayanin ilimin hadisi domin a cikin ilimin hadisi ma fanni mafi wahala shine al ilal kai gani wane ne ake karban hadisi shi wane ne ba a karba wannan illar kadiha ce ba kadiha ba ce sarin waɗannan tafasir din to ba kowa bane yake da irin wannan ilmani da kuma ido a ciki hatta cikin su malaman hadisin sai kamar su Imam Tirmidhi da sauransu dan haka ya san illar ya wallafa littafi akan shi malike cewa kenan sannafa kitabal jami' wat tawarikh wal ilal تصنيف رجل عالم متقي مناوب والله في التاني بني هكا هكا والله فاشي إرن تمتن مسني كمو قرره وجن والله فاو sai ce kana yudurabu bihi kana yudurabu bihi al-mathal fil hifz shi imamu tirmidhi ya kasance ana buga misali shi wajen hajja harra kaman kaset kaman computer kaset daga ciki akwai wata kissa da ake badawa shi imamu tirmidhi akwai wani malami wanda imamu tirmidhi ya kuhi littattafai shi ko kuma mu ce hadisan shi kusan juz'i biyu ya rubuta na wannan malamin shikenan sai imamu tirmidhi ya haɗu da wannan malamin a hanyar makka sai je ne alfarma shi malamin ina so in zo in yi ard me ma'ana ard idan ka dauki hadisan malami sai ka zo sai ya karanta ka shi eh haka ne ko ba haka ne 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 alfarma malami ya ce shi babu ne shi ka zo imamu tirmidhi ya dauko wannan ya je ya dauko wadannan juz'i na shi guda biyu zai zo mana ya yi ard wajen wannan malamin sai aka samu akasi kasancen in kai littafi ma ka rubuta kuma akwai littafin da za ka yi da ta hanyar wata takardun da za ka yanka sai ka musu bango sai ka kulle kana jiran takwana ko takwana mana wani ilimi ya zo ka buɗe ko kai ta rubutawa to ya shirya irin waɗannan makin ya ɗauko wancan mai rubutun sai ya ɗauko waɗannan fallaye wanda babu rubutu komai a ciki juz'i biyu a hannun shi ya zo wajen malam aka shirya aka zo za a yi ark kawai yana buɗe a sai gaba komai sai waɗannan rubutu shi kuma malami yana ta karanta mishi shi kuma imamu tirmidhi saboda yana jin nauyi sai yake yi cewa kamar akwai rubutun kamar ana yi ne can sai malami ya fahimci cewa fa babu rubutu a ciki takardu ne kawai zalla sai imamu wannan malami ya ce mai imamu tirmidhi ala tastahi can zama kai jin kunya a tastahzi ubi za ka rika yin izgili da ni a lokacin ne imamu tirmidhi ya ce mishi wallahi kaji kaji halin da aka samu amma waɗannan hadisan duk kai su ina iya maida maka su yana zaune ana hujjuka malamin ya gwada ya ce faɗa su ya kama tun daga farko har na ƙarshe bai yi ɓata ko ɗaya ba malamin ya ce mara aiki mislaka ya ce da ɗaya ban taɓa gani irin ka ba tun kamar kasar kawai ana faɗi ana faɗi kawai a ce mai doyo mai doyo to shi ne suke cewa yudrabu bihi al-mathal fil hifz wajen hadda ana buga misali da imamu tirmidhi wajen rikewa to magabata kusan dukkan su haka suke shi zaka ga ilimin nan an zo da shi a duk wanda gumsu yana kokonto to bai san me yake ko bai san ilimi musamman abin da ya shafi ilimin hadisi daga cikin malamai waɗanda suka yi yabo ga shi wannan malami akwai as-sam'ani a cikin littafi shi al-ansab yake cewa imamu tirmidhi imamu asrihi bila mudafa'a wato shi imamu tirmidhi shine malamin zamanin shi babu wani wato gogayya ko kokowa ko surka ja'ija da ba ta da ja'ija ba sai ce sahibu tasanif wannan ma'abucin wallafe wallafe wa bi annahu ahadul a'imma alladhina yuqtada bihim fi ilmi al-hadith domin shi imamu tirmidhi ɗaya ne daga cikin manyan manyan jagorori waɗanda ake koyi da su a cikin ilimin hadisi hakanan imamu al-mizzi ya siffanta shi a cikin at-tahzib yake cewa al-hafiz sahibul jami'i wa ghayrihi min at-tasanif ahadul a'immatil huffaz al-mubrizi ɗaya daga cikin manyan manyan malamai ma'addata hadisi dubunnai da isnadodinsu da kuma illolinsu da sanin rijalinsu sai ce wa mimman nafa Allahu bihi al-muslimin shi imamu tirmidhi yake daga cikin wanda Allah ta'ala ya amfanar da musulmi da ilimin shi kuma idan muna karanta wannan littafin za mu ga cewa lalle malamin nan ya kawo taimako babba a cikin al'ummar musulmi a cikin at-tahrib abul fadl yake cewa sami'tu nasr bin muhammad yana fada yace sami'tu muhammad bin isa at-tirmidhi yaqul shi ma tirmidhi da kanshi yana cewa qala li muhammad bin isma'il Muhammad bin Isma'il ya ce ni. Waye Muhammad bin Isma'il? Shine Imam al-Bukhari. Wannan malamin nashi. Sai yake cewa Imam al-Bukhari ya ce mishi, "Man tafa'atu bika akthar min man tafa'atu bi." To Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari ya ce mai Imam Tirmidhi, wato abinda na amfana da shi a wajenka kai Imam Tirmidhi kai baka amfana da shi a wajen ka. Malumi ne ga madalibin shi haka saboda tawadu saboda kuma ilimin mana akan yi ne akan taimakawa juna wanne karantar da wannan wanne karantar da wannan kuma da cewa ma sun yi musharaka da shi Imam Tirmidhi da Imam Bukhari a cikin waɗansu daga cikin maluman wani lokaci aka samu wato dalibi yayi karatu a wajen wani kuma da shi dalibin da malumin kuma su yi karatu a wajen wani malumi to sun yi musharaka irin wannan a rahimallahu aljami a bayan haka sai gaba na gaba wato sababin da yasa muka zabi shi wannan littafin ko kuma wannan maudu'i wanda yake bayani akan ash-shama'ilul muhammadiyya ko shama'ilun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dabi'un Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ta'ala ya halice shi da kuma sifofin shi wanda Allah ta'ala ya siffanta shi ko kuma ya dora shi akai dalilin da yasa muke son karanta wannan abu na farko cewa san Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ibada ne kuma wajibi dole ne ka so Annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu abin da zai sa maka wannan san in baka da shi ko in kana da shi ka ƙara kamar karanta shamali don bayan da za a yi abin da baka san shi ba ka so shi kuma sanin shamali na Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya san Manzo sallallahu alaihi wa sallama kowa ya shi sai ya so shi domin duk wani abin da Allah ta'ala yake hadawa a so wani abu wani sababin da sababin shi ne ake son wani abu to Allah ya hada Manzo sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya in kyawu ne kyawun ɗabi'u jarinta ka so ne ana son shi saboda kyawun shi to yayi kowa kyau sai ka karanta shamali zaka fahimci wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗabi'u wani ana son shi saboda hakurin shi wato juriyar shi taimakon shi sadakan shi a gimtsin wangushin shi da waye da waye duk wani abin da ka sani ne to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi tuntankau a wannan fadar in dan wannan zaka so na mutu dole ka so shi wani ko za a so shi ne saboda jaharantar shi wani dan kaza dan kaza dan kaza dukkan iya ididdugo duk awon da ake suke sa a so wani abu to idan ka karanta safan zaka fahimci Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kowa wannan dan haka sanka da kake mishi dole wannan sai ya karu ina ta fahimta a kuma karanta shamai yakan sa mutum musulmi ya ji kamar ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sifa ce yadda sahabbai suka sifa mana mu ce ne keke da keke ba a bar komi ba komi komi ne suka fara to idan Allah subhanahu wa ta'ala bai ma idanunmu baiwa ba da kulli game da ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam keke kamar yadda sahabbai suka gani shi to karanta wannan littafin zai sa ka gan shi a tunaninka a zuciyarka dan haka wannan yasa wajibi ne ga dukkan wani musulmi ya zamanto ya bada himma wajen karanta shama'il dan ya ji kamar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi a gaban shi kuma karanta shama'il yakan sa mutum wato ya samu muka iya cewa baiwa ko kuma wani abu wanda yake kyakkyawa ne nani na ganin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a buhurji wato kaga mutum sai ya mutu shekara 30 40 50 komai kai mulki shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko baka taba kusan ne dalili da a ce na cikin zuciyoyinmu yana cikin kwakwalenmu kamar yadda abubuwan da kun ka kwanta kake yin barci ka gan su yanzu na abu nawa zai ya sai kai warke shi gashi nan dazu da za ka yi shi a kwakwalo ka ya tsaya kana kwanta kake gan shi dan kai an yi shekara wani kusa ƙariya bai taba babu wani sirri cewa in ka gan shi ko ba gan shi ba amma dai gani shi yana da wata ma'ana daban a gaban musulmi kuma wani yana cewa ma'ana ka zo kwanta ka karanta shama'il ka wajen shi ka ji kana shauki shi kana son gani shi to ne kan sa mutum ya gani shi kuma wato shi karanta shama'il yakan yin dakt kamar ya daidaita tunani da kuma wato wata faɗa da yawa daga waɗansu musamman wanda suke mutanen da ba mutanen kirki ba kina sallar salawa mafarki ba wasa ba ne a ce ba ka bin sunnar shi ba ka koyi da shi har koyi ka gaishe ba a ce bai yi ba mai na da wahala to karanta shama'il yakan sa duk mutumin da ya ga abin da ya gani tana za a gane abin da ka gani shi ne ko ba shi ba shi dai ya ce shaidani baya kamar shi inna shaidana la yatamathal bi shaidan bai kamanceceniya da ni an gane ko to za ka gane wai ba kawai da kaga wani ruwa ya ce maka ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a mulki sai ka ce shi ne sai ka san shi haka magabatan sai ka san shi wani zo wani daga cikin sai ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sifatan shi kan sa Allah da ba su da sauransu in ka ce kaza 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 kawai shi ya gane shi ce lalle shi ka gani amma da ka ga wani ka wadi wata sibbata ba ta shi ba to sai ma ka gani wani daban a ba shi bane ba ina ta bayyana kinan da haka wato karanta wannan baban yakan sa musan wani sallallahu alaihi wasallam ne mu ƙara san shi musan kuma wato idan muka ga wani a mulki waye muka gani ina ta gani da haka ne waɗannan su ne kaɗan daga cikin gabatarwa ko kuma mu ce muqaddima na fara karanta shi wannan littafi kamar da muka faɗa kinan za mu karanta ash-shama'il muhammadiyya na imamu tirmidhi amma za mu bi sharhin wato doktor Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr ya mishi sharhi wanda yake mai kayatarwa to insha Allah shi za mu rika bi kenan nukta da nukta kenan duk wanda yake so ya mallaki shi littafin in kana da hali ka mallaki sharhi irin wannan da yake hannu na je na tambaya ne ake saida shi shi sharhin an ce jika uku da rai sharhin irin wannan to matanin shi ne ban sani ba shi ma dai bai wuce wata jika ko ɗari uku Allahu a'lam matanin zalla kuma kowane mutum ya saya insha Allah a zai fa'idanta ko wannan ko wancan da haka ma kenan wannan shi zamanta wannan muqaddima ce kuma kenan darasi ne ga ruwan da Allah ta'ala ya saki da dama kenan sai su sai zo da shi sai mu ci gaba da karanta shi littafi ina ta fahimta kafin shiga cikin gundarin littafi shi wannan malam wanda ya mishi sharhi ya yi muqaddima mai tsawo kuma mai amfani sosai na kun ga a cikin bayanin da muka yi mun bayani akan wato littafin sunan shi kawai da kuma shi mai littafin da kuma irin fa'idodi ko kuma mu ce ma'ana dalilin ne yasa za ka karanta littafin amma mun bayani ba shi karan shi littafin da za mu yi wannan to dan haka a cikin sharhin da malam yayi a can gaba akwai wannan bayani dan haka shi yasa nan farko ban kawo shi ina ta mutunta dan haka kenan za mu fara da muqaddima ta malam kafin muna da sauran lokaci kenan za mu fara da wannan muqaddima inda muka tsaya kenan da sai na gaba muka zo akan shi ko za mu fara malaka al-muqaddimatu to wannan ana cewa al-muqaddima ko al-muqaddama ko ne ka faɗi yayi idan ka ce al-muqaddima kenan abin da ya gabaci littafi wanda shi ne ya fara zawa sannan sauran bayanan yake amma ka ce al-muqaddama kenan wanda aka gabatar da shi kafin sauran abubuwan da za su zo kowanne ko ma'anar da yake ci malaka al-muqaddima yace innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره كنا للي غوديا تتبتا ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna neman gafarar shi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من نيمن سري ده الله ده شر كاونا مو ده كوما مغاين أيكم سيئة من يهديه الله فلا مضل له دون ده الله تعالى يشير ده شيء تباب وندي سي بتردش ومن يضلل فلا هادي له وان ده كوما الله تعالى بتردش باب يشير ده شيء كنا وان ده الله يشير ده شيء باب يبتر ده شيء وان ده الله بتردش شيء باب يشير ده شيء لذلك باب يشير ده وجه الله Allah shine mushina sai yace wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kade yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lalle Muhammad bawan Allah ne ma'aikin Allah ne sallallahu wa sallama alaihi Allah yayi salati da sallama a gare shi wa ala alihi haka na iyalan gidan shi wa ashabihi da sahaban shi ajmai ne gabaki daya amma babu mallan ce bayan haka fa inna kitaba shamali sai yace lalle shi wannan littafin na ash-shamali yanzu dai wanda muke da mun san aka ce shamali abin da ke ne lalle wannan littafin na shama'il lil imam at-tirmidhi rahimahullah da imam at-tirmidhi Allah shi gaishe da gafara kitabun azim littafi ne mai girma wa mu'allafun mubarak aban wallafawa ne abali wanda aka wallafa shi wanda yake mai cike da albarka fi babin cikin wani babi min ashrafi abwabil ilmi yana daga cikin mafi daukakan babubuka na ilimi wa ajalli ya kuma fi girman su ala kusura raki ne wani babi ne wa huwa shamailu nabiyina alkarim sune dabi'u na halitta da kuma na halaye na annabi mu mai karamci sallallahu alaihi wasallama irada mun kalla su tabbata a gare shi wa khisaluhu almunifa da kuma dabi'un shi da halaye shi da sifofin shi waɗanda suke cike da kyawu wa sifatuhu sharifa da sifofin shi madaukaka wa akhlaquhu rafi'a da kuma dabi'un shi ko halaye shi da suke madaukaka wa adabuhu alkarima da ladabban shi wanda suke masu karamci wa mu'amalatuhu da kuma mu'amalolin shi at-tayyiba wanda suke kyawawa alhasana masu kyau salawatullahi wa salamuhu alayhi tsiran Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi sallallahu alaihi wa sallam malika fa huwa kitabun shi wannan littafin wani littafi ne na musamman yahtawi shama'il afdal ibadillahi ya kunshi dabi'una da halayena mafi fitan bayin Allah wa ahabbihim ila Allah jalla wa ala wanda kuma yafi soyuwa a wajen Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam khalilillahi badaiyin Allah wa mustafahu wa mustabahu mana zababben shi wanda ya fudda shi daga cikin mutane mana ya dauke shi kadai war saura sai yace akmali ibadillahi ibadatan shine mafi cikan bayin Allah bauta yayi kowa cika bauta wa azkahu khulqan kuma yafi su tsarkakan dabi'u wa atyabihim nafsan kuma yafi su rai wanda take kikkiawa wa asanihim mu'amala yayi dukkan bayin Allah kikkiawar mu'amala wa a'zamihim ma'rifatan billahi subhanahu kuma yafi dukkan bayin Allah sanin Allah tabbatake wa tahqiqan li ubudiyyati kuma yayi bayin Allah gabaki ɗaya tabbatar da kasancewa shi bawon Allah ne kuma mai bautan Allah ne istafahu Allahu azza wa jalla Allah ta'ala ya zabe shi li yakuna safiran bainahu wa bain ibadihi dan ya kasance dan sako ne dan aike ne tsakankani shi da bayin Allah kin Allah ya zabe shi dai kasance jakada ne da kankani bayi da Allah subhanahu wa ta'ala wa wasitatan bainahu wa bainan nasi kuma shine tsani tsakankanin Allah da kuma mutane fid dilalati ala alkhair wajan nuna ma mutane alkhair babu wani alkhair wanda zaka same shi ba ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani alkhair yana hani shi dan haka Allah ta'ala da ya ta aiko annaba sai ya rihi da shi yayin da ya rife da shi kamar Allah ta'ala ne ya rihi dukkan wata hanya da take kaiwa zuwa gare shi ba ta hanyar shi ba inda kana son yarda Allah kana son Allah ya soka kana so kai aiki Allah ya godewa wannan aikin ya yarda shi ya baka ladar sai ta mu hanya manzo sallallahu alaihi wasallam daka Allah ta'ala ya sanya shi shine dari zakankanin mutane da shi kuma shine dalili na dukkan wani aiki alkhairi kuma wadda'a wace ila huda Allah ta'ala ya sanya shi shine wato mai kira zuwa ga shiriya wa ikhtarahu subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya zabi annabi sallallahu alaihi wasallam game da wannan muhimmar game da wannan aikin ala ilmin akan wani ilimi na tambo ba haka ba kawai Allah subhanahu wa ta'ala kawai da ribi ku sha ala ilmin Allah ya kushe da wani dalili min afdali wa a'raqil bashariyyati nasab manzo shi yake mai shi ne mafi falala shi ne mafi daukaka da kuma tsada da dukkan wasu ɗiyan adam game da abin da ya shahidan gani dangane shi yayi kowa tsafta dangane shi yayi kowa falala wa khassahu bi akmali sifatil bashar Allah ta'ala ya zabe shi yake bance shi da mafi cikan sifofin ɗiyan adam min haisul khalqi wal khulq ta bin da ya shafi halitta kamar da zamu gani a cikin hadisi ya Allah ya zaba mishi sifa mafi kyawu ta dukkan wannan adam ta bangaren abin da ya shafi dabi'u da halaye Allah ya bashi ya cika mishi ya kebance shi da wannan adam wanda ba shi wa khassahu bi ajmali sifati Allah ta'ala ya kebance shi da mafi kyawu sifofi fi hay'atihi al-bahiyya a cikin yanayin shi kawai tsari shi wanda yake al-bahiyya bana al-jamila wanda yake kikkawa wa tal'atihi al-jamila wa tal'atihi al-jamila da kuma fuskar shi wanda take kikkawa sallallahu alaihi wasallam wa muhayyahu al-mushrika da kuma fuskar shi mai haskakawa wa sifatihi al-aliya da kuma sifofin shi madaukaka ar-rafi'a kuma dai madaukaka salawatullahi wa salamuhu alayhi wa khassahu Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance shi bi akmali al-khilaq da mafi cikan dabi'u wa ajmali al-akhlaq da mafi kyawun halaye wa atyabil adab da mafi tsarkakan ladabba wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya sanya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama uswatan lil alamin abun koyi ne ga dukkan ɗiyan adam wa qudwatan li ibadillahi ajma'in kuma abun koyi ne ga bayin Allah gabaki daya qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira Allah ce laqad kana lakum haqiqa ya kasance a gare ku fi rasulillahi a cikin lamarin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar shi da al'amuran shi da inda yake gudanar da rayuwar shi uswatun hasana abun koyi kyakkyawa Allah ce amma wannan liman kana yarzullaha ga duk wanda yake kaunar Allah wal yawmul akhir da kuma ranar ƙarshe wa dhakara Allah katira ya ambaci Allah da yawa mala ce wa hadihi al-aya ita wannan aya da muka karanta kama qala al-imam al-hafiz ibn kasir rahimahullah ta'ala fi tafsir kamar yadda al-imam al-hafiz ibn kasir Allah ya shi da gafara ya fada a cikin tafsirin shi yace ita wannan aya aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi wato ita wannan ayar tushe ce gimshiki ne asali ne babba wanda take nuna mana wajibci na koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi aqwalihi a maganganun shi wa af'alihi da ayyukan shi wa ahwalihi da kuma halin da yake shi dan haka manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya samu mana da shi zai kasance wani abin koyi to wannan bayan da za a yi tabbata wanda sai mun karanci ash-shama'il da kuma asiyar da qur'ani da hadisi dan mu san rayuwar shi dan mu dora ta mu akai mu tsira kamar da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shadu wanda ya bi shi da tsira wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi da'a kuka yi koyi da shi tabbas za ku tsira kenan insha Allah ku gani cewa wannan shine darasi na farko kuma da mun kebace shi ne dan mu kaddima game da abin da za mu yi ko za mu karanta cikin littafin na gane kamata mu tsaya kenan sati mai zawa insha Allah ku yin kwana suke da hali kenan sai a samu littafin dan mu zo mu bibiye shi mu fahimci to da abin da yake cikin shi wannan muka fara daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.